She gets too hungry for dinner at 8. She likes the theater but never complains. She never bothers with the people she hates. That's why the lady is a tramp. Won't go to Coney with Irving and Pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. Won't visit crap games with barons and earls. No, 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 no. That's why the lady is a tramp. She likes the free, fresh wind in her hair. Life without care. She's broke, that's old. It's a California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. The tramp, the tramp, the tramp. Da 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 da